أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة بيد وطن محرم سابو شكرا تدبوت آيات دهلي بيد أربعين ده دهلي هدى أربعين ده بقوة هجرية وانده داتي ده إشرين ده بقوة ده وطن شد شكرا تدبيد إشرين ده بيال ميلادية da izinin Allah madaukin sarki cikin fiqhun malikiya a risala ta ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala zamu tashi wannan darasi shine na 15 darasi ne na 15 to kahin shi zamu karanta na 16 ne na 16 kenan darasi na 16 kahin shi fa'idar da ta mu saura cikin ta ƙarshe wannan littafin ushaqul kutubi shine idashin wasu abiyat da muka karanta su rana sai wanda Abu Bukhari muke karanta to sai dai yau mun cinye lokacin na Bukhari akan hadisan shi kadai muna karanto waƙe na wannan babban malami Nasif al-Yaziji rahimahullahu ta'ala wanda tarihin shi yazo cikin diwanin shi da kuma mu'jiz waqai waƙen kai yazo cikin diwanin shi da mu'jamul hikam wal amsal da kalimatu man zahaba da mu'jamul hikam wal hikmatul arabi da mawsu'at rawai al-hikma duka wannan waken nashi sun zo a cikin wancan littattafan nan gurin zan mu tashi a cikin waken nashi man raba shi biyu waken la amurka laysa fawqal ardi baqin wala mimma qadahu Allahu waqin mun kai inda yake cewa rahimahullahu ta'ala ala ya jami'al amwal halla jama'atal hazimanal laftiraqin ra'aytuka tadlabul abhara jahalan wa anta takaru tagarqu fi sawaqi idza ahrazta malal ardi durran famalaka fawqa aishika min taraqi aka akullu kullu yawmin alfa kabshin wa talbasu alfa daukin foka dakin fudulul mal zahibatun juzafan kama in subba fi ka'asin dihaqin yafidu sudan wa qad yasdu alaiha fayunqisu mil'aha inda dufaqi madat duwalul ulum zahar qidman wa qamat dawlatu sufurir rifaqi wa abrazat alkhila'ati min ismiha wa batal jahalu mamdudal riwaqi fa asbaha yad'i bi sabqi jahalan za'ani fa ya'juzuna anil lihaqi idza halakat rijalul hayy adha sabiyul qaumi yahlifu bit talaqi asarra an-nasu fi ad-dunya jahulun yufakkiru fi istibahin wa itibaqi wa atba'ahum ra'isu kulli yawmin yakunu li kulli masatu'in qara'i wa aysaru kulli mawtin mawtu 'abdin faqirun zahirun hasanus siyaqi fa laysa lahu ala ma fata hujunun wa laysa bi khaifin mimma yulaqi nan a cikin waken nashi ya ci gaba yake cewa ala ya jami'al amwal ya kai mai tattara dukiya mai yawa halla jama'ata laha zamanan shin zaka bai kamata ba ka tattara mata zamani liftiraqin saboda rabuwa da ita yadda kake tattara dukiya kana hada ta mai yawa ai ya kamata ka tara mata kwanukan da zaka cinye ta ka rika tara kwanukan ma da zaka cinye ta wanda wannan baka da ikon wannan he ka tara ta mutuwa ta zo ta raba ka da ita an yi aikin banza yace ra'aytuka tadlubul abhari jahara na ganka kana ta neman teku dan saboda jahilci wa anta takaru tagaru kai kuma ka kusa dirmiya fi sawaki a cikin yan kore a cikin yan kore kana a baya baya ma can baya baka shiga cikin tekun ba yana kawo hari kana kusan halaka to kuma kai gashi kana ta fama ka dirmi cikin tekun nan da yake nuho ka ana gudun shi shine mai neman duniya yana halaka kanshi yace idza aharasta malal ardu durran idan ka tattaro dukiyar duniyar nan gaba daya komai da komai naka ne fama laka fawqa aishika min taraqin ai bakka da wani abu sama da rayuwarka abinda zaka samu ka kiyaye shi bakinka dai kwanukan da Allah ya diba maka shi zaka yi kana ta cin wannan dukiya ba zaka wuce kwanukan ba yace a ta'kulu kulli yawmin alfa kabshin shin zaka iya a kudin tarin kudin ka kullun ka cira go dubu cikin baya dauka ko kana da ma kana so ka cinye dukiyar ta ka tara ba zaka iya ba kullun a yanka rago dubu ka cinye su wa talabasu alfa dakin foka dakin ka iya sanya tuha 1,001 saboda ka cinye wadata ka lokacin yayi babu yadda zakai ko dan gwata yadda zai sa tuha 1 da zaka sa shi ma ita ce zai sa riga 1 da zaka sa ita zai sa bakin abinci da aka tare guda ya cinye bakin nan zai tsaya kai ma nan zaka tsaya daga cikin ya cika ba ya ce ba tunda mawadaci ne ni a kawo ta no guda yace fudulul mal zahibatun juzafan duk wata rara ta dukiya wadda ta ce saman rara ita ce abin da ya wuce bukata zatta tahiyya ta baga ce ta banza kama in subba fi ka asin dihaqin kamar ruwa da aka kwarara shi cikin abun nan cikin kofi wanda yake cikakke cikin tulu wanda yake cikakke kama an cika ruwa a tulu kawai an kwantar da tulun ana ta zubdawa haka nan dukiya zatta tayi a banza kana ta tattara zunubi yace yafidu sudan wa qad yasdu alaiha yafidu sudan tana ta kwarara a banza wa qad yasdu alaiha fa yunqisu mal'aha indan difaqi kuma tana iya kasancewa ma a samu wani abin da zai zo ya kwararar da ita ya zubda ta ba tare ba da kai kaci ka tara wata halaka ta zo ta bata ta bahin kai ka riga ka wahalar da kanka duka wannan yana nuna maka ne cewa ilimi shine abin nema ba dukiya ba kai ta fama tara ta kamanta da Allah kamanta da neman ilimin addinin ka kamar halin mu na yau dai yake nuna haka nan yace madadduwalul ulum zuhar kidman wasu dauloli na ilimi masu kyau sun tahi da dadewa wa qamat dawlatu sufurur rifaqi kasuwanci wasu dauloli na kudi riqaqi wanda suke masu kalan kalan sun tashi ma'ana a yau mutane magabata sun tahi wanda suka kasance hammun su shine tara ilimi da tattara shi duk wanda kana tarihin magabata ya san da wannan yanzu daular da ta tashi tace daular kawai neman kudi kowa ina zai samu kudi wa abrazatul qala'at mi ismaiha wa batal jahal mamdudar riwaki yace an tube damtse na neman abun nan na neman ilimi an hudda shi jahilci ya wayi gari shine wanda yake meka hannun shi a ko ina jahilci shi yawa tsayen yawa yace fa asbaha yadda ibis tabi jahalan a wayi gari jahili yayi tada a waya wuce kowa za'anifin ya ajizuna anil lihaqi wanda shi kuma kasashe ne ya kasa yatar da ma abun tardawa yace iza ahlakat rijalul hayy adha idan mazaje na kabila suka mutu adha sabiyal qaumi harifu bit talaqi sai yaro dan karimi ya tashi yana rantsuwa da saki rantsuwar saki idan abin da yake nihi magabata na kwarai na kirki sun tafi sun babu ya an waye gari babu su sai jahilai suka tashi ba ilimi su suke tada awa ilimi suna tarantsuwa akan cewa su masu ilimi ne shine ma'anar cewa idan mazaje sun mutu babu su da yaro karami zai tashi yana tarantsuwa akan cewa shine namiji asarra nasu fi dunya jahulun yace fakir fi istibahin waqti baki mutane asarra nasu shi zai kasance kuma shine mafi wanda yafi kowa cikin muta cikin duniya yafi kowa naci da dagewa jahulun shine mai tsananin jahilci yafakiru fi dibahin tunanin shi kawai me zai ci waqti bakin da cin dare ya cincin rana ya shiga tunanin me za a ci daddare kawai wannan tunanin shine babu wani tunani sama da wannan jahilci kenan wa atba'ahum ra'isu kulli yawmin yakunu li kulli marsu'in karaqin wa at'abahum yace ya wahalar da su ra'isu kulli yawmin shugaba a kowane wuni ya kunu wanda zai kasance ne kullun ga kowane malsu'in ga duk wanda yake dasa karaqin kamar haka ce shine mai bada magani wanda shi yake wangakin mutane shi yake cizan mutane shi zai zamana kamar shine mai ba su magani shugaban da ya kamata a ce ya kasance shi zai ba su magani a shi yake cizan su al-nasau shine halbun kunama ko kuma halbun maciji to zai kasance shine yake musu cizo da halbun maciji shugaban su madadin shi zai ka musu sauki da tsananin da suke ciki yace wa aisar kullu mautin mautu abdin mafi saukin mutuwa ita ce mutuwar bawan da fakirin matalauci zahidin mai gudun duniya hasunu siyaki mai kyakkyawan siyaki falaisa lahu alama fata huzunun bayyada bakin ciki akan abin da ya mutu talaka wanda ya kasance bai tara dukiya ba irin ta masu kudi ya tara dukiya can gidan shi ne can motocin shi ne yafi kowa bakin cikin rabuwa da mutuwa shi yasa daga cuta ta samu mai kudi gaugawa ake a kai shi turai a kai shi ingila gudu yake mutuwa wannan abin da na tara in mutu mutuwanci ba an yi asara to amma shi talaka babu wannan damuwa ko daya in ji malam walaysa bi khaifin mimma yulaqi kuma bayyajin tsoron abin da zai tarda ko dai bai jin tsoron abin da zai tarda mi zan tarda a gaba dan saboda galibi in ya kiyaye addinin shi bai ci haƙin kowa ba bai zalunci kowa ba yawa cikin risala insha Allah ta'ala zan mu tashi a cikin baban wannan babun fi zakatul mashiya baban da ke bayanin cikin zakat dabbobi al-imam rahimahullah ta'ala yake cewa wa zakatul ibul wal baqar wal ganim farida zakata raqumma da shanu da tumakkai kananan dabbobi farilla ce yace wala zakatu minal ibli babu zaka a cikin raqumi fi aqallu min khamsi zawdin in sun yi kasa da raqumi biyar wa hiya khamsu minal ibli shine raqumi guda biyar ya ka maka khausu min zawdin dan shi yazo a cikin hadisi sahihi kuma sai ya fassara maka zawdin in shine raqumi fa fiha shatun jazaa a cikin nan mutun zai bada karamar dabba tirnanna aw saniyatin ko kuma ya bada saniya min julli ganami ahli zalikal balad daga mafi nau'in mafi yawaicin tumakai na mutanen wannan garin min da'anin aw ma'azin na rago ko dan akuya ila 90 har zuwa su kai 9 kenan idan raƙumi guda 5 gare ka zaka bada karamar dabba a garin da awaki suka hiyawa ka dauki akuya ka bada a garin da tumakai suka hiyawa ka dauki tumkiya ka bada ko rago ila 90 har su kai 9 wannan karamar dabba ɗaya ita ake badawa summa fil ashir sannan idan sun kai 10 raqum ma shatani guda bi ake bada karamar dabba ila 14 har zuwa 14 guda biyu ake badawa wannan guda hudu sune waqasi summa fi 15 salasu sha'in sannan cikin guda 15 sai a bada karamar dabba uku ila 19 har su kai 19 fa iza karat 20 idan sun kai 20 fa 40 shiyahin karamar dabba guda hudu ila 24 har zuwa 24 haka ake bada karamar dabba hudu summa fi 25 sannan cikin 25 bintu makhadin diyan mai naƙuda ake bada kenan daga 25 kuma an fara bada jinsin sura kuma za a bada sai a bada wanda za a bada ita ce wanda tana dan aiheta uwarta tana da ciki wahiya bintu sanataini ita ce wanda tai shekara 2 fa in lam takun fiha idan babu a cikin raqum man ka babu mai wannan sunnin fa bunu labuni he ka ba da diyar mai ban nono kenan gaba za a yi wadda ta dan dara ta ba a samu diyar wadda kanwata a ciki ba sai a bada wadda kanwata ta an aifa tana abun tana shan nono wahiya bintu salasu sinina ita ce a shekara 3 ila 45 har zuwa 45 haka ake bada summa fi 46 sannan in sun kai 46 hikatun hi abada hikka guda wahiya allati yasluhu ala zahari alhamdu ita ce wadda ana itana iya daukan bijini tana iya daukan ciki wa yadruqu halfahalu bijini yana iya hawanta ta yi ciki wahiya bintu 4 sinina ita ce wadda ta tsira kuma a shekara 4 kenan ita ce wadda ta kai a shekara 4 ita za a hudda ga mai 46 ila 60 har zuwa 60 ita dai ake badawa 46 da 7 da 8 da 9 50 har zuwa 60 wannan ɗan shekara 4 dai ita ake badawa summa fi ihda wa 60 sannan in su kai 61 jaza'a sai a bada turnanna wahiya bintu 50 sinin ita ce raquma ɗan shekara kuma ɗan shekara 5 ila 75 har zuwa 75 summa fi 76 sannan idan su kai 76 binta labunin diyar mai ban nono guda 2 za a bada ila 90 har zuwa 19 summa fi 91 sannan idan sun kai 91 hikkatani hikka guda 2 za a bada ila 20 har zuwa 120 hikka 2 ake bada yace fa ma zada ala zalika abinda yayi kari akan 120 raqumi sun hi 120 to fa fi kulli 50 hikka cikin kowace 50 a bada hikka wa fi kulli 40 bint labun a cikin kowace 40 a bada diyar mai ban nono wannan shine sha'anin raqumma sai yace wala zakata min al-baqari babu zaka a cikin shanu fi aqall min 30 idan sun yi kasa da 30 29 ne 28 25 ne kasa duka ba za a ba su zakka ba sai sun kai 30 fa iza balagata idan sun kai 30 fa fiha tabi'un ijrun sai a bada dan marake mai bin uwashi shine tabi'un an kira shi tabi'i sau da annahu ya tabau ummuhu dan yana bin ma'aihiya shi ijulun maraki jaza'un turnan ne kada au fasana tayin wanda ya cika shekara 2 summa kazalika hatta tabluga 40 sannan haka ake bada sai sun kai 40 fa yakunu fiha musanna a ciki sai a bada musanna wala tu'khazu illa unsa musanna ba a amsa sai mace wahiya bintu 4 sinin ita ce yar shekara 4 wahiya saniya kuma ita ce saniya ita ce ake kira saniya cikin shanu kenan cikin 40 sai a bada ta cikin 30 kuma a bada tabi'i yace fa ma zada duk abin da ya kara akan haka fa fi kulli 40 musanna cikin dukkan 40 sai a bada musanna wa fi kulli 30 tabi'un a cikin kowace 30 a bada tabi'i shine mai bin ma'aihi shi da aka ambata kenan wannan wanda yake da dabba shi ya ga dama ko ya lissahin duk 40 ya bada wacce ko duk 30 ya bada wacce duka ɗaya ne yace wala zakata fil ganami babu zakka a cikin tumakai hatta tablugu 40 shatan har sai ta kai 40 karamar dabba sai ta kai 40 fa iza balagata ha idan suka kai haka fa fiha shatun jaza'a sai a bada guda ɗaya turnanna au saniya ko kuma saniya ila 20 har su kai 120 har su kai 120 wannan ita za a bada fa iza balagata 21 idan sun kai 121 fa fiha shatani sai a bada karamar dabba guda biyu ila 200 shatin har zuwa karamar dabba 200 tumakkanka ko awakinka ko in an gama su in sun kai 200 wannan shine fa iza zadat wahidatan idan daya ta kare ta zaman 201 fa fiha salasu shiyain sai abada guda abun ne abada guda uku ila salasu mi'a har zuwa su kai 300 guda biyan nan sune guda uku nan sune za abada fa ma zada abun da ya karu fa fi kullu mi'a shatin a cikin kowace 100 haka za abada kaga suna ƙara yawa kuma sauki yana zawa suna ƙara yawa sauki yana zawa can madadin a ce duk 40 abada daya to yanzu dukiya ta kai yawan da darira ake lissahi a ce duk 100 abada daya duk 100 abada daya sabanin lissahi na dan adam wanda duk lokacin da wadata ta ƙara lokacin ake ƙara maka haraji mai kabri duk lokacin da wada saboda wancan tsari ne na dan adam kama ana yaki ne shi yaki na wannan ne na rasmaliya yana yaki ne da ka zama mawadacin ana yaka ne a ce kowa ya zama cikin talauci amma shi na Allah so ake kowa ya yalwata kowa ya wadata shi yasa ake wanda ya ƙara dukiya tai yawa kamar tarere shi ake yayi wani abin a zo a gani wala zakata fil awqas babu zakka cikin waqasi wa hiya ma bainal faridatayn min kulli al an'am shine abin da ke tsakanin farilla guda biyu na kowane dabbobi kaga cewa akai araqumi da muka doka da harko daga 5 har zuwa 9 kenan kaga da ta shiddan nan da ta 7 da ta 8 da ta 9 duka wannan guda 4 babu zakka a cikin su tunda daga 5 har zuwa 9 duka dai wannan karamar dabba da ita ake bada to wannan abin da zakkar kudi bata da kenan ita ko biye ya hayo hashi ake lissafa a hudda mishi nashi yace wa yajma'u da'an wal ma'azu fi zakati ana hada wannan dan rago da dan akuya a cikin zakka in an zo da awaki da tumakai da dan akuya da raguna duka a bazin jinsi daya ake daukan su ana lissahin shi mai akuya 20 da tumakai 20 abu daya ne kawai a hudda guda a ciki hakanan yace wal fi zakati wal jawamis wal bakar da raqumma wanda ake ce ma a turkumami da abunan jawamis raqumma irin wannan shanu kai irin shanu wanda suke gajeje ruwan nan wal bakar da kuma shanu su ma ana hada su guri daya tunda dai nau'in shanu ne kawai wal bukhut da atulkumami na raqumma irin raqumman nan mai tozo biyu wal irab da raqumma na al'ada wanda suke sanannu su ma ana gama su in an zo wajen zakka yace wa kullu khaliqain dukkan wanda suka cakuda dukiya guri daya fa innahuma yataraddan bainahuma bisawiya suna komawa tsakanin su ne ta hanyar daidaitawa duk lokacin da aka ce dawana dawana sun hada garkin su ana kiwo makiyayi daya gare su imsa'i yazo zai ma dabbobin nan nasu lissahin cewa kawai dabba ta mutun daya ce idan ya kasance gurin kwanan su daya wajen barwan su daya turkin su daya makiyayin su daya to kawai za a dauka su a zakka mai zakka a guri daya zai dauke su cewa dabbobi daya ne to wannan in ya zama na aka taho kai kana da masalan kana da guda 20 kai kana da guda 20 shi wancan yana da 80 sai aka zo aka dauki zakka kenan wannan kiyasi zakui kai ka dauki abinda aka dauka kin sai ku yi lissahi ka bashi kai abinda aka dauka ya zama na kai kake da 80/100 shi kuma ya zama na shi yake da 20/100 inda ba ku gamu ba kai mai 20 ba abinda ya alaka ka da zakka kenan hadawa ku da kuka yi shi ita ta jayo maka kuma aka wanku lissahin dabban mutun daya ce shi kuma wancan kaga sauki ya same shi tunda ka jayo mishi zakkar da aka hudda shi ma ta dan rage a gare shi wanda da shi dai zai bada dabban nan guda yace wala zakata alama lam tablugh hissatuhu adadu zakka babu zakka ga duk wanda abinda ya mallaka bai kai adadin zakka ba wanda raban shi bai kai adadin zakka ba babu zakka a gare shi sai malam yace wala yufarraqu baina mujtami'in ba'a rabawa tsakanin wanda aka hada wala yajma'u baina muftariqin khashiyatus sadaqa kuma ba a hadawa tsakanin wanda aka raba saboda gudun zakka wanda wannan mai dukiya a lokaci akwai lokacin da hadawa za ta kawo sauki masalan malam nazir yana da 50 shi malam wannan yana da 50 lokacin da mai zakka zo ya su gama guri daya su ce ai na mutum daya ne dan a dau dabba guda daya dan a dau dabba daya ta yadda da kowa ya bari 50/50 in shi wancan a dau daya wancan a dau daya to wannan ba a yi dan saboda gudun zakka saboda gudun zakka yana daga cikin hila mai yin wannan siffa ce ta Yahudawa yi ma Allah wayo cikin shari'o'in shi da abun gakin shi anan al-Imam al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi a cikin Ahkamul Qur'an ya kawo hila ta wani mawadaci da yake da wadata wanda yake hila duk lokacin da karshen shekara ya zo sa'i ya zo dukiya ta kusa akai lokacin hudda zakka sai ta tarbiyen shi gaba ɗaya ce musu ni shekaru na sun girma babu bukata ta a cikin sha'anin dukiya saboda haka wannan dukiya dukkan ta na baku ita mai amsar zakka na hukuma yana zuwa sai ya ce ai wannan satin da ya wuce ba bai ba mai ita bata shekara ba sai ya wuce tunda dukiya bata shekara ba satin can aka ba su ita shikenan misali yana wucewa ya tattaro sai ya ce kai na hwasa ma tunda ai kyautar da ka ba danka ya halitta ka kwaci ya maido ya ce ku maido min dukiya ta na hwasa shekara in ta zo ya musu haka nan kenan yayi hilar da har abada bai hudda zakka ba saboda mulki ya sauya daga mulki ya sauya babu zancen ba da zakka to suna da irin wannan masu hali dan saboda hila ce da dabara kauce ma ba da haƙin Allah yace wa zalika idza qaruba alhawl wannan idan shekara ta kusa mutun ya hada ko ya raba saboda guje ma zakka fa idza kana yanqusu ada'uhuma biftiraqihima idan ya kasance hada wasu ba da zakkasi yana ragewa in sun rabu ko bijtima'ihima ko in sun gamu dan akwai lokacin da haduwa ce zata jawo sauki akwai lokacin da rabuwa ce zata jawo sauki a cikin dabbobin nasu yace ukhiza bima kana alaihi qabla zalika za a amshi zakkarsa a yadda suke a kahin haka idan aka samu labari cewa shi wannan mai 50 kin da wancan mai 50 kin da suka ji mai amsar zakka ne zai zo suka gama suka ce garke ɗaya ne to in ya samu labari kawai ya raba su ya dauka su a 50-50 kin su kai ya amshi wannan dubarar da suka yi yace wala tu'khazu fi sadaqati as-sakhala a cikin zakka ba a amsa raman ma wato addu ala rabbil ganim kuma ana lissafa ta ga mai dabba mai tumakai kana da wata tumkiyar ka wadda ta rame sosai sai an tada ana tunanin ma bata yi rai ba in an zo baka hudda ta kace ma mai zakka sa'i ya dauke ta a matsayin zakka ba an bada ta ba amma kuma wajen lissahi ha ita za a lissafa wala tu'khazul ajajil fil baqari ba za a amshi murka ba a cikin abun nan a cikin shanu wala lafasalan fil ibli ba a amsa ƴan murka kanana wanda suke shanno suna bin uwayensu in ka zo in mai sa'i ya zo ka ce su zaka beka mishi manyan murkan ka da tacaninka ba za a taba ba wala lafasalan ko kuma su ma ƴan kananan raqumma fil ibli cikin raqumma ba a amsa su wato addu alaihim kuma ana lissafa su ƴan diya kanana na dabbobi ba a amsa su wajen zakka amma kuma wajen lissahi har su ake sawa yace wala yukhazu taysun ba a amsa dan busuru wala harimatun ko kuma mai ra ko kuma tsohuwar dabbawa da ta tsuha gwajab ko saniya ko akuya ko tumkiya tsuhuwa wadda ko wajen yanka naman ta bai dadi a ce a ba ma a bada ta zakka wala kenan wannan dan saboda kiyaye haƙin talakawan da za a ba ma ba an dauke ba matatta a dauka a kai musu mai yiwa a hanya ma ta mutu wala maqidu ba za a dauke ba kuma mai naƙuda wadda tana dalan ko yau ko gobe ta aihu shi kuma sa'i yace dole ita zaka kawo wannan kuma mai dabba za a cuta ma ba za a amshe ta ba musulunci bayna ne wasat ne wala fahalul ganim ko kuma bijini na tumakan shi ya hudda wani rago ko ya hudda wani maraki wanda ya dauke shi a matsayin shi ne wanda zai rika ma dabbobin shi bijini saboda kyan shi kace kawai shi zaka kama makiyaya sun san da wannan an hudda wani kawai ba a saida shi ba a yanka shi saboda kyan su irin shi yake yi ma sauran dabbobin bijini ka zo ka ce kawai shi zaka dauke dole wannan bai halitta ba haramun ne saboda cuta ma mai dabbobin ne wala shatul alaf ko kuma dabba ta ciyawa ya hudda wani maraƙin shi wanda zai rika sharat ko zai rika baruwa da shi ka ce shi zaka hudda a zakka shi ma wannan haramun ne ba zaka mishi ba wala lati turabi wala da ko kuma wadda tana baruwan dan nata tana wannan ban nono ga danta tana tarbiyantar da danta bata abun ga yayi danta ba tana bashi nono kace ai ita zaka kama ka bar shi da dan karamin dan wannan wanda zai ta wahala wajen abun nan in shi wajen cancana shi to wannan bai halitta ba wala khiyari amwal nas ba zai ce zababbun dukiyoyin mutane zai kama ba in ya taho ba zai ce ba shi sa'i dukiyoyin ka cikin zababbun zai dauka wanda kake ji da su ya dauka ya ce su zai amsa a matsayin zakka ba za a yi wannan ba tsakani ake dauka ba ga talakawa ba ga shi mai kudin ba wala yukhazu fi zalika ardun wala samanun kuma ba a amsa haja ko kuma kudi a cikin wannan zakkar ba za a je ba wani wanda dukiya ta kwanta mishi a rai shan shanu shan tuma sai san tuma kai kamar hulani ya kwanta mishi a zuciya ya ce ku kama gona ta madadin zakkar ko ku kama moto na gashi nan ko mota ta ga ta nan madadin zakkar da ta abun nan a'a bai zai halitta ba ko daya wala samanun ko kuma ayi kudin ta yace ya bada kudi madadin wannan ba za a yi ba zakka kowane abu ita ake huddawa kamar yadda ake kuskure masu kudi za su hudda zakka sai su kiba da kudin wasu dan jahilci su rika sayin shinkafa suna raba su sai dawa su sai hatsi su raba wannan haramun ne malamin sun ta kan cewa bata huta ba saboda ba nau'in da ya wajaba akan ka bane ka hudda ta kudi ta kama ka ka hudda hatsi ba su da alaka kamar daidai ne da wannan wanda ba za a amshi haja ba ta dabbobi ta kama shi ya bada hatsi ko ya bada wani kayan kudi ko ya bada kudi ba za a amsa ba yace fa in ajbarahu almutasaddiqu ala akhdhi saman fil am'al fil an'ami wa ghayriha ajza'ahu insha Allah yace idan mai bada sadaka mai bada zakat yan matsa ya tilasa ma mai amsar dabbar ya amshi abin nan ya amshi kudi a cikin zakat dabbobi ko kuma wani shi ta wadatar insha Allah yace insha Allah saboda akwai sabani mai karhi a cikin nan galibi mai risala Allah mishi rahama yana amfani da insha Allah kalkashin mas'ala idan sabanin ta mai karhi ne yace wala yusqidu daina zakatu habbin wala tamrin wala mashiya bashi bayya sare yadda zakata kayan gona ko kuma dabino kwaya ko dabba ko kuma dabbobi in ana bin ka miliyan dubu ake bin ka ta bashi kana da tumkiyarka 40 an zo ka za a hudda zakarta in aka zo kai noma ka samu kayan gona da suka isa zakka ba ruwan zakar dabbobi ko ta gona da bashin da ake bin ka bashi yana hanawa ka hudda zakka kudi ne ba zakar dabbobi ba yawa babu na gaba babu na 27 babun fi zakatul fitri babu yake bayanin zakka fitri zakka ta hudda kai wanda wannan ka gana muku bayanin wannan ƴan qur'ani tana cikin zakkar da suka yi inkarin ta cewa babu ita a qur'ani in mun lura a hadisi ce aka yi farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya farranta zakatul fitr saboda a qur'ani babu ita sai aka kawo hukuncin ta to wannan su ƴan kalakato bi sayar da ita sun ƙaryata ta naji malamin su yana faɗa cewa malamai ne tun wancan magabatan ha ba wai zance yana cewa malamai ba wannan kake tunani wanda ake zamani da su a'a su Bukharin su Muslim su Tirmidhi su Ahmad ibn Hanbal su Malik su Shafi'i su Abu Hanifa su suka kirkiro ta dan su ci dukiyar mutane haka zai faɗa da lafazin shi cewa malamai ne kawai talauci musu yawa suka kirkiro dan a taimaka musu in kuma jahilci ai bai gaba cewa malamai ake dauka a ba da suka huddo ta ai busai ba a kawo mu maraba ba ma su suke raba ta ba kowa shi yake raba abin shi a hukuncin ta ai to wannan baban zakatul fitr ne al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala wa zakatul fitr sunnatan sunnatun zakata hudda kai sunna ce wajibatun sunna ce wajiba faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farranta ta ala kulli kabirin aw sagir ga dukkan wani babba ko karami na musulmi zakarin aw unsa namiji ko mace hurrin aw abdin da ne ko bawa minal muslimi daga cikin musulmi sa'an an kulli nafsin tiyya guda ga kowane rai bisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da tiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'adda min jull aisha ahli zalikal balad ana bada ta daga mafi yawaicin abincin da ƴan garin suke ci min burdin aw sha'irin na abun nan ne alkama ne ko kuma sha'ir ne au surtin ko surt ne au tamrin ko dabino au aqidin ko ciku au zabibin ko kuma zabibi au dukhulin ko hatsi au zurratin ko dawa au urzin ko shinkafa dukkan su wannan nau'ikan idan a garin da kake a al'ummar da kake ciki su aka hici su aka hi yawanci su kake hudda wannan shine mizani kawai duk a cikin al'ummar da kake ciki abinda aka hici kaga yanzu anan aka tambayi kowa aka ce me aka hici me za a ce shinkafa ita ce gaba gaba hatsi kusan an kusa badda shi ma haka nan dawa haka nan duk sauran wasu abubuwa su bayan ta suke wakila wasu kace in kana alas qutu qaumin idan alas shine abincin mutane uku rijantu minhu za a hudda ta daga ciki wa huwa habbun sagirin ita wata kwaya ce karama ya qarubu min hilqatil burri yana kama da halittar kwaya alkama kenan wannan kaga wanda yake son sanin shi mu a yanzu wannan lokacin da abubuwa ne masu sauki ka shiga internet ka ce sura wannan alas zaka ganshi da sulit yace wa yukhrij anil abdi sayyiduhu wanda zai hudda ma bawa zakatul fitr shine shugaban shi mai gidan shi wa sagiru la mal lahu yukhrij anhu waliduhu yaro karami wanda bai da dukiya ma'ahin shi zai hudda mishi amma in yana da dukiya an bar mishi gado ko katari ya mallaki wani abu ko mun kananta shi a dukiyar shi za a hudda wa yukhrij ar-rajulu zakata al-fitr an kulli muslimin tarjamahu nafaqatuhu mutun zai hudda zakar hudda kai ga duk wani musulmin da yake ciyatar da shi duk wanda cin shi a kalkashin ka yake kai zaka hudda mishi zakatul fitr wa an mukatabihi da duk wanda yake ake darwa mahansa shi zai hudda mishi wa an kana la yufiqu alaihi ko da ba shi yake ciyatar da shi ba ba wanda ka daura mahansa kawo miliyan guda ka zama da ko ya kawo jika 900 ne in dai kai ke ciyar da shi to har yanzu dai kai ka hudda mishi zakatul fitr li annahu abdullahu ba'ad dan har yanzu dai bawan ka ne wa yastahabu ikhrajuha ana so hudda ta ita zakatu zakka hudda kai idza tala alfajr idan alfajr ya keto min yawmil fitr a ranar azumi wa yastahabu alfitr bi fihi ana san cin abinci a ciki qabla alghudu ila almusalla kahin ay ayi sammako zuwa masallaci sallar azumi ana so kahin zuwa sammako masallaci ai ci abinci a kariya kahin a tahi walaysa zalika fil adha amma a idil layya ba haka bane ita kuma layya ana so a kame baki har a fito daga sallah duka dai mustahabi ne ake magana wa yastahabu fil idain an yabdi an so a cikin sallar idi mutun ya tahi min tariqin a wata hanya wa yarji min ukhra ya komo a wata hanyar daban ya ta haka annabi alayhi salatu wassalam yake ya tabbata cikin sunna cikin hadisi sahihi mun ganshi a bukhari ina ga ya kasance hanyar da ka tayi da ita a wannan a wacce yake sauya a wajen komowa malamai sun bayyana hikimar da ke karkashin wannan shine sauyawa ne saboda kowace hanyar zuta maka shaida ranar kiyama wasu sun ce kowace hanyar dan ka ita hani'a da gaisawa da wasu wanda baka gaisa da su ba wasu sun ce kuma dan saboda ba ma masu roko da masu taimako duka dai da taujihar da malamai a karkashin hadisin jiyawa suka yi nan zan mu takaita a wannan littafi mai albarka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullah eh ran litinin insha Allah babu karatun litinin sai dai rana ta kenan rai juma'a wani uzuri ya abin ya gito